Bayan sun tashi daga wani gagarumin taro da suka yi a birnin tarayya Abuja ne shugabannin kungiyoyin suka ce za su yi wata zanga-zanga mafi girma da aka taba yi a wannan kasar idan ƴan majalisar dattawa ba su canza salon ayyukansu ba. Shugaban kungiyar haɓaka matasa na jihohin Arewa 19 Imran Wadanas shine ya fara tofa albarkacin bakin sa.
Su dai a tunanin da muka yi su ƴan majalisa sun fito hoha kudi suke ne ba. Kuma duk irin hakokansu da muke ganin ya kamata a basu an basu to kuma abin ya kuma canza wata irin rawa sun koma kwata-kwata shi shugaban kasan da sarki da muke alfahari da shi ko kuma ake ganin cewa yawancin su dalilin suka zo to sun koma kuma sai kalubalanta shi suke a cikin hikima dan hada ne ake a cikin riga mutane ne ba su ganin hada da yawan su ba hakokarin su ko martaban su ko isar su ko cancanta su kawo su ba da yawan su wani ma in kace zai zo takarkar su labe iyawa balle ta karar majalisar jaha balle ce zai taho majalisar tarayya ko ta husanata amma daga kawai samun wuri kawai kun biya rima kun sha kida shikenan kuma sai abin ya zo kuma ya zama kuma wulakanci da kuma shigo da wani abu wanda hankali ba zai dauka ba to bisa ga wayan dalle ma ga ya kamata mu zo mu yi gargadi in muka yi gargadi lokaci dan kadan kuma za mu yi komuwa mu zo mu yi maganin abin dan muna da hanyoyin da za mu yi maganin abin
baya ga batun tantance magu da kuma shawara cewa Hamid Ali ya sauka daga mukaminsa mataimakin shugaban kungiyar Buhari Corps for Justice daga Bauchi ta Arewa maso gabas Bello Adamu ya ce shawarwarin majalisar dattawan bai yi ba
duk wanda yake Najeriya san akwai abubuwan da yake faruwa yanzu tsakanin ƴan majalisa da masu gudanar dawa ta bangaren gwamnati ayyukan da ya kamata su yi ba shi bane ba sai su shigo ayyukan da ba nasu ba su ce za su tsawara mutanen nan da suke wani aikin kamar mutum irin Hamidu Ali kamar mutum irin su Magu to wannan yana daga cikin dalilin da yasa muke so mu zo mu dan bayyana manufar mu ko mu wayar da kan mutane su fahimci abin da yake faruwa
shi kuwa Abdulhamid Babangida Sa'ad na kungiyar tabbatar da shugabanci na gari daga jihar Kaduna ya ce majalisar bata nuna dattaku ga shugaba Muhammadu Buhari ba
kwanan nan an zo ana so a bawa wannan shi shugaban EFCC hukumar yakacin hanci da rashawa tabbatar da shi akan kujerarsa in kika lura sun ce akwai wani abu wai integrity test wato suna da kokonto akan nagartarsa to integrity test mu mun ji dadi da suka faɗi wannan kalmar integrity amma mu kiran da muke yi shine kar ya tsaya akan magu integrity isha kowanne dan majalisa su yawancin su akwai tambayoyi alamar tambayoyi akan integrity din su
ko da yake ana hangen za a iya sulhu tsakanin majalisar dattawa da bangaren zattaswa amma Obaito Usman Muhammad na kungiyar good governance daga kudu maso kudu demokradiya ba zai taba tafiya daidai ba sai ana sulhu a duk lokacin da aka saba wa juna saboda a samu demokradiya
In politics, you should have an interest. How you want your government to be run? What is going to be the positive outcome? Not when you send an institution or any of your executive is being rejected. It's not helping the nascent democracy.
Shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya dauki matakin sulhun ta bangaren gwamnati da ta majalisar dattawa inda ya kafa wani committee na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.